Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A ranar Juma'ar ta gabata ne aka yi bikin ranar manoma a kasar Ghana, wadda aka mayar da ita ranar hutu domin yaba irin muhimmiyar rawar da manoma da masunta ke taka a fannin tattalin arzikin kasa. Kasar Ghana ta kirkiri wannan rana ce domin ƙara wa manoma da masunta ƙwarin gwiwar samarwa da kasar abinci. Bankin Raya Aikin Gona ne ya baiwa wanda ya lashe kyautar wannan shekara zunzurutun kuɗi har dala Amurka dala 100,000. Wakilin murya Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya ziyarci wannan biki ga kuma ƙarin bayani daga gare shi.
Philip Kweku Ajiman, ɗan shekara 50 da haihuwa daga jihar Brankahafu, aka naɗa manomin shekara ta 2017. Shirin bikin ranar manoman ta ƙasa bana ya samu gagarumin canji. Farkon lokaci an haɗa shirin bikin na jihohi cikin bikin na ƙasa na karrama manoma. Gabaki ɗaya dai shugaban gonar Auradinaye Farms, Mr. Philip Kweku Ajiman, daga gundumar Doman West daga jihar Brankahafu, yayi nasarar zama manomin shekara ta 2017. Kuma shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya mika masa kyautar sadala 100,000 daga bankin Raya Aikin Gona. Wata mata Madam Mebole Kutukuju daga jihar Volta ta yi na biyu, ita ma kyautar ta motar akori kura na zamani mai ɗakuna guda biyu. Har yau mace ce mai suna Rebecca Komi daga babban jiha Akra ta yi na uku, ita ma ɗin ta samu motar akori kura. A cikin jawabinta, ministan ma'aikatar rayar su da kiwon kifi Madam Elizabeth Folekwe ta ce sabuwar shekara ma'aikatar ta za ta billo da wani shirin yin su don abinci da aikin yi, yadda za a bunƙasa sarrafan kifi cikin ƙasar. Ministan abinci da aikin gona Dr. Yusuf Yakutu ya bayyana cewa sabuwar shekara mutane 500,000 ake sa wa idan shiga shirin shuka don abinci da aikin yi, yadda aikin gonar zai haɓaka sarrafan abinci cikin ƙasar. Shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya jaddada gaskiyar cewar har yanzu aikin gona yana ɗaya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara. Bai cin taimako da yake yi wa cigaban tattalin arzikin ƙasar. A dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye-shirye da za su tallafa wa shirin, yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba, amma kuma za ta ɗuri. Waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka haɗa da kayan gona, kifi, kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani. Sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona. A dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aiki. Wannan ya haɗa da rabon gatattun irin shuka don faɗaɗa aikin. Haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga ƙasar Brazil. Waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona. Waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a bagin ci gaban aikin gona ɗin. Ya kuma yi alkawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya. Shugaba Akufo Addo ya bayyana cewa ƙananan dam 320 cikin unguwanni 64 a jiha arewaci aka ware don zartar da aikin sabuwar shekara. Ƙananan dam 320 a gundumomi 64 a ɓangaren arewacin ƙasar aka ware don ci gaba. Bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dam 192 a shekara ta 2018 don a samu ci gaba ɗin. Ana kuma duban dam 51 a jihar Volta, babban jiha Accra da jihar tsakiya don yi musu kwastari ma. Har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin Oti Black da kuma White Volta, wadda za a soma sabuwar shekara. Alhaji Abdullahi Kamati daga gundumar Bolin jihar Arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu.
Na gode ma president Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo abin da yayi. Muna raina abin da muke ciki ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba. Mu manoma ya kamata mu yi jaido, mu yi education, mu yi kwatanci mu ba yaran mu da ke tashiwa. Ya so a sanarwa da kaman ba ka je ka zauna office kadai shine aiki ba. Aiki noma aiki ne babban, ka kama shi da gaske. Na san kaman dole dai abin da Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo yana kawo wanga. Inde yayi ya zaman to yayi kwarai kanda ya fara shinga, na samu ci gaba. An bani nika-nika da kayayyakin na gwanaki da fertilizer, alhamdulillah yayi yawa. Na gode ma Allah abinda aka bani.
Shakka dai babu, manoma sun cancanci wannan karramawa a matsayinsu kwadon abincin ba wai kasar Ghana kadai ba, har duniya baki daya.
Da fatan wannan shiri da ake gudanarwa domin karfafa manoma gwiwa zai ci gaba da yin tasiri wajen bunƙasa aikin gona da kuma tattalin arzikin ƙasar Ghana. Masu sauraron mu, anan makakashin shirin namu na yau. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ridwan Abbas wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.